tarawih da kuma tahajjud duk abu ɗaya ne, sai dai kawai bambanci shine tarawih tana kamawa yanda aka sani bayan sallar isha a juna ayi raka'o'in da suka samu, wanda ko dai raka'a 11 ko kuma 12 ko in ce ko 13 ko kuma ƙasa da haka, ko raka'a 7 ko abin da ya kama da haka. Sannan ita kuma tahajjudi sai an kwanta bacci, sannan can a tashi a ci gaba da sallatar dare. To dukansu dai in an dunkule su an tattare su suna shiga cikin qiyamul layli, dukansu sunansu qiyamul layli. Dan haka za mu tattauna akan qiyamul layli, muhimmanci da kuma alkhairan da ke tattare da sallar tarawih, wanda idan muka dunkule sallar dare, Allah madaukakin sarki ya ambata mana a cikin littafinsa mai girma, wanda Allah madaukakin sarki yake cewa wa minan layli fatahajjad bihi nafilatan lak asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda. Allah madaukakin sarki ya fara yi wa manzonsa umarni sallallahu alaihi wasallam da cewa ya tashi cikin dare yayi sallah, ya sallaci wani sashi na dare, wanda wannan sallar ƙari ce ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma ƙarin ɗaukaka ta daraja ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, wanda wannan zai sa Allah madaukakin sarki ya tashe shi a bisa wani matsayi wanda yake abin yabo a ranar alkiyama, wanda wannan matsayi abin yabo shi ne na shafa'atul uzma da Allah madaukakin sarki zai bai wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, wanda sauran annabawa ma gabaki ɗaya da al'ummunsu duka za su shiga cikin wannan ceto. Bayan wannan aya da ta zo cikin suratul Isra, har wa yau Allah madaukakin sarki ya ƙara ba mu labari yadda bayinsa na gari suka kasance. Allah madaukakin sarki yake cewa ta tajafa junubuhum anil madaji'i yad'una rabbahum khawfan wa tama'a wa mimma razaqnahum yunfiqun. Allah madaukakin sarki yake cewa jukkunansu ko kuyaɓunsu suna rabuwa da makwancinsu, yad'una rabbahum khawfan wa tama'a, suna roƙon Allah madaukakin sarki, suna bautar Allah madaukakin sarki, khawfan wa tama'a, suna masu jin tsoron azabar Allah madaukakin sarki, suna masu kwaɗayin rahma da lada a wajen Allah madaukakin sarki. Sai yake cewa wa mimma razaqnahum yunfiqun, a cikin sifar bayin Allah na gari kuma suna ciyar da abinda Allah madaukakin sarki ya azurta su da shi. Bayan wannan ayar sai Allah madaukakin sarki ya ambata mana irin alkhairin da masu sallar dare ke samu, wanda wannan sallar daren tarawih ta shiga ciki kamar yadda muka sani tahajjudi ta shiga ciki. Allah madaukakin sarki yake cewa fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jaza'an bima kanu ya'malun. Allah madaukakin sarki ya ambaci cewa babu wata rai wacce ta san abinda Allah madaukakin sarki ya kintsa ya tanadar wa masu sallar dare na farin ciki, na abinda zai faranta ran dan adam, min qurrati a'yun jaza'an bima kanu ya'malun, wannan tanadi da kintsi na alkhairi da Allah madaukakin sarki ya yi musu kawai saboda abinda suka kasance suna yi ne na sallar dare, da dare suna sallar su, wanda kuma sallar tarawih ta shiga ciki. Bayan wannan aya har wa yau Allah madaukakin sarki ya sake ambata mana yadda bayinsa na gari suke, yake cewa kanu qalilan minal layli ma yahja'un, sun kasance bayin Allah na gari a daransu abinda suke yi na bacci zaka samu suna bacci ne dan kadan, ba sa kwanciya a ce gabaki daya tun daga farkon dare har karshensa kawai bacci, wanda kamar yadda malam ya ambata mana tun ranar farko, malam ya ambata mana a karatun ranar farko akan cewa yana da kyau mutum ya kwanta da wuri a duk lokacin da kake bukatan ka raya daranka, ko a farko-farkonsa, ko a tsakiya, ko a ƙarshe da ibada, kuma kana mai nishadi ba kana yin wannan ibadar ba bacci na fisganka. In dai kana bukatar haka kuma baka samun bacci rana musamman, musamman yanzu da duniyar ta zamto kowa nema ne, ina ka fito nema, ina za ka nema, sai 'yan kaɗan ne cikin mutane suke samun damar yin baccin rana, matsayinka na wanda ya yi ne gwagwarmaya nema abin da yake kamata shine mutum ya zanto yana bacci da wuri dan ya samu wannan alkhairin shine zai baka dama in ka tashi abinda kake furtawa a cikin ibadar da kake yi ya zanto zuciyar da bakin suna tafiya daidai amma sanda bacci ya ci karfinka duk yanda ka tashi kai kokarin kai ibada zai yi wuya abinda kake faɗa yayi daidai da tafiyar zuciyar saboda yanzu tashwishin da kokolwar take ciki na matsalan baccin nan sai ya hana abinda bakin ke furtawa zuciyar ta tafi tare da shi zuciyar ita kanta za ta karkata wa baccin nan dan haka Allah madaukakin sarki dai ya sifanta bayin sa da cewa kanu qalilan minal layli ma yahja'un bayan wannan aya har wayo Allah madaukakin sarki a cikin suratul furqan ya sake ambata mana yanda bayin sa nagari da ya ambaci cewa wa ibadur rahman alladhina yamshuna 'ala al-ardi hauna wa idha khatabahum al-jahiluna qalu salam cikin waɗannan bayin Allah da Allah ya lissafo wanda keɓancewa ce kan keɓancewa mun riga mun san duk halittar da Allah madaukakin sarki yayi ta bil adama dukkan mu bayin Allah ne amma Allah madaukakin sarki sai ya keɓance mu'minai waɗanda su sun yi imani da rububiyyar Allah sun yi imani da ilahantakar Allah kafirai iya rububiyyar suka tsaya mu'minai kam sun haɗe sun yarda da kasantuwar Allah shine wanda ya yi duniyar shi ya samar da kowa kuma sun yarda da cewa Allah shine ya cancanci abauta ma dan haka sai Allah madaukakin sarki ya ware su da wa ibadur rahman alladhina yamshuna 'ala al-ardi hauna a cikin waɗannan da Allah ya lissafo wanda ya jingina su gare shi sai yake ambatar cewa walladhina yabituna li rabbihim sujjadan wa qiyama na daga cikin waɗannan bayin Allah ne rahma su ne waɗanda yabituna li rabbihim sujjadan wa qiyama suna ɗaukan tsawon lokaci a cikin darensu suna sujada ga Allah kuma suna masu tsayuwa ga Allah maɗaukakin sarki ma'ana suna raya darensu da ibada suna yawaita sallar dare kuma suna masu tsarkake ibadarsu ga Allah maɗaukakin sarki suna masu ƙanƙan da kansu ga Allah maɗaukakin sarki wannan duka daga cikin littafin Allah maɗaukakin sarki ayoyin da suke ambata mana sallar dare da kuma muhimmancin sallar dare yanda Allah madaukakin sarki ko anan ko da bamu kalli abinda Allah ya ambata a cikin suratul sajda ba misali na cewa fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun iya Allah ya jingina ka da cewa kai bawan sa ne kuma bawan mai rahma wannan ya ishe mutum daukaka ya ishe ka alkhairi da samun tagomashi bayan wannan ya ku yan uwa masu albarka ita qiyamul layl yanda muka samu ayoyi na Qur'ani da suka tabbatar da alkhairan da ke cikinta da falalarta haka kuma hadisai daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wasu kuma daga sahabbai yanda suka bada labarin ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance sai mu fara da hadisin da ɗan cikin gida ko a ce uwar gida ko kuma a ce mafi soyuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba za mu ce uwar gida ba amma dai ita ce jagorar gidan ta fuskar soyayya فعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم من الليل حتى تتفطر قدماه عائشة رضي الله عنها تكيتشيوا من ذا الله صلى الله عليه وسلم يا كسج ينا تأيو الدري وان تأيو الدرن ديكي ينا تويك تأيو وان هر قفص ستكن كمبرا وكما قفص ستكن أطرائي saboda da tsayuwar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake yi lokacin da aka tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda ummuna Aisha radiyallahu anha ta tambaye shi fa qalat Aisha lima tasna'u hadha ya rasulullah da Aisha radiyallahu anha ta ga yanayin yanda yake tsawaita sallar sa a cikin dare duk wanda aka ce ya tsayu har kafa ta kumbura ko kafa ta tsaye ai kai ka san tsayuwar ta kai tsayuwa da ta tambaye shi radiyallahu anha me yasa yake wannan doguwar tsayuwar wa qad ghafara Allahu laka ma taqaddama min dhanbik bayan Allah madaukakin sarki ya gafarta maka ya yafe maka abin da ya gabata na kurakuranka na laifuka me yasa Aisha ta faɗi wannan radiyallahu anha dama tana daga cikin malamai a ce a gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ana maganar malamai masana addini in aka ambace ta sai a dan dakata tukunna wanda ta yi amfani da fadar Allah madaukakin sarki inna fatahna laka fathan mubina liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhara wa liyutimma ni'matahu 'alayka wa yahdiyaka siratan mustaqima. Allah madaukakin sarki yayi fatahi ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da sulhul hudaybiyya, sannan yake cewa dan me liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dhanbika, dan Allah madaukakin sarki ya gafarta maka abun da ya gabata na laifukanka ko na zanubinka, tare da cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ma'sumi ma taqaddama min dhanbika wa yutimma ni'matahu alayka wa yahdiyaka siratan mustaqima, aw ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhara, haka kuma ya gafarta maka abin da ya jinkirta na laifuka wanda ba ma ka aikata ba, inda zaka aikata ma Allah madaukakin sarki zai gafarta masa. Saninta da wannan a matsayinsa na wankakke sabul, ba shi da laifin a baya, nan gaba ba zai aikata ba. Dan haka take magana dan me zai ringa ma'ana kaman a ce takura ma kansa wajen tsayuwan dare, amma menene manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bata ansa da shi a lokacin? Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ce mata afala muhibbu an akuna abdan shakura, shin banato in zamto bawa mai godiya ga ubangijin sa? Shi yanda Allah madaukakin sarki ya cika masa ni'imomi daban-daban, kamar yanda a can din yace wa yutimma ni'matahu alayka, Allah ya cika manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ni'imomi daban-daban. Ni'imomi shine cika makon annabawa na karshen annabawa, amma kuma jagoransu mai gida shugaba gaba ɗaya, wanda a yinin kiyama manzon Allah sallallahu alaihi wasallam adanne al'amarin yake. Waccan aya da muka wuto ta cikin suratul Isra, yanda Allah madaukakin sarki ya ce asa ayyaba asaka rabbuka maqaman mahmuda, wannan maqaman mahmuda din babu wani ba annabi da bai kwadayin wannan matsayi, ba dan komai ba, saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a yinin kiyama dai kafin Allah madaukakin sarki ya tanka ma bayi game da batun hisabi, Allah madaukakin sarki ya mika ragamar samun ceton ma a fara tanka ma bayi tukun, batun ma kafin ai magana a san cewa na aljanna ya tafi aljanna, na wuta ya tafi wuta. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan yini dai kai dai ka ce shine kaman dai yinin nafil sallallahu alaihi wasallam, dan haka manzon Allah yake nuna mata cewa shin bana zama bawa mai godiya ga Allah ba, ashe tashi ma kana sallar dare, nuna godiyarka ne ga Allah madaukakin sarki. Dan haka kiyamul layli ibada ce wacce take mai girman daraja, kuma godiya ce ga Allah madaukakin sarki. Bayan wannan hadisi da yake bayyana mana cewa sallar dare godiya ce ga Allah kuma ibada ce, sai kuma hadisi na gaba da zamu ambata a cikin wannan zama insha Allah daga Abdullahi dan Salam, Allah madaukakin sarki ya kara yadda a gare shi, yake cewa manzon Allah tsira da amincin Allah su kara tabbata a gare shi, yake cewa ya ayyuhan nas, ya ku mutane, afshu salam, ku yada sallama ko ku watsa sallama, wa at'imu at'am, kuma ku ciyar da abinci, wa wasilu al-arhama, kuma ku sadar da zumunta. Waɗannan duka ayyuka ne masu tsada, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya dunkule su a cikin hadisinsa, wanda yake cewa wasilu al-arhama, kuma ku sadar da zumunci, sannan wasallu bil-layli wan nasu niyam, ku yi sallah a cikin dare, ku yi sallah da daddare a lokacin da mutane su kuma suke bacci, tadkhulul jannata bi salama, idan kuka yi wannan za ku shiga aljanna cikin aminci. Mariga mun san aljanna aba ce mai tsadar gaske, abinda Allah ya tanada a cikinta ka san cewa ko shakka babu aba ce mai tsadar gaske. Amma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam waɗannan ayyuka da ya ambata, yin sallama, yaɗa sallama, ciyar da abinci, ka ciyar da abinci musamman ma alhalin kana mai son wannan abincin, ka sifantu da waɗancan bayin Allah da Allah ya ambata cikin suratul insan, wa yut'imuna at'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira, ka sifantu da su kuma kai ma zuciyarka ta tafi akan cewa inna ma nut'imukum liwajhi Allah la nuridu minkum jaza'an wala shukura, ya zamto dan Allah kake yin aikin ka. Sannan wasilul arham, manzon Allah ya ambaci asadar da zumunta, in kana son shiga aljanna cikin aminci ba tare da tashin hankali a kiyamar ka, ka sada zumunci, wanda ababe ne masu sauki in ka kalle su, amma kuma in ka koma ka kalle yadda zuciyar dan adam take sai an yi fada da zuciyar sannan ake samun cimma waɗannan abubuwa. Hatta sallama da hadisin ya fara ambata da farko, a yanzu za ka samu mafi yawan mutane ba ma iya sallama ma juna, ko da ko wannan musulmi ne, alama ma ta nuna musulmi ne in ban san shi ba. Sai kaɗan, wanda duka waɗannan abubuwan ababe ne masu sauƙi a zahiri, amma in ka kalli yadda zuciyar ɗan adam take, sai ka yi faɗa da zuciyarka sannan ka iya cin musu. Sannan wasallu billaili wannasu niyam, ku yi sallah da daddare a lokacin da mutane ke bacci. Lokacin da ka farka ka bude idonka ka tashi dan kai sallah da daddare, ko shakka babu ko a cikin gidanka ta iya yiwuwa ya zanto kai kadai ne ke motsi a wannan lokaci, kai kadai ne kake kokarin tashi kai sallah, ba maganar makwabtanka ake ba da sauransu. Don haka wannan shine abin da zai baka daman samun aljanna cikin sauki, cikin aminci. Ko shakka babu wannan yana nuna mana tsadar sallar dare, yana nuna mana tsadar tarawihi, tahajjudi da sauransu. Sa'annan mun samu hadisi na gaba kuma, wanda hadisi ne daga Malik al-Ash'ari radiyallahu anhu, yake cewa manzon Allah tsira da amincin Allah su ƙara tabbata a gare shi yake cewa, lallai a cikin aljanna akwai wasu ɗakuna waɗanda waɗannan ɗakunan ana ganin abin da ke cikin ɗakunan daga waje, ana kuma ganin abin da ke wajen ɗakunan daga cikin ɗakunan, wanda Allah maɗaukakin sarki ya tanadi waɗannan ɗakunan ne ga wanda ya ciyar da abinci, ya kuma tausasa magana, liman at'ama at'ama wa alana al-kalam, ya ciyar da abinci kuma ya tausasa magana a yayin magana. Shi tausasa magana shi ma yana daga cikin ayyuka na alkhairi, wanda zai baka daman samu irin wannan gida da manzon Allah ya ambata, gida na karo kamar ne ka ce gida na gina shi. Tausasa magana shi yana da kyau, mu zamto masu tarbiyya wajen magana da kowaye, kamar yadda manzon Allah ya umarni cewa mu saukar da mutane bisa matsayin da suke a kai. Duk wanda kake hudda da shi da cikin mutane yana da wata martaba mai zaman kanta wacce ta keɓanta da shi. So a lokacin da kake magana da mutum, ka sanya za ka yi magana da shi. Wai especially kina matar aure, mijinki ta ya za ki ringa mu'amala da shi wajen magana? Kawai yanda ake magana da kowa haka shi ma za a mu'amalance shi, haka mahaifiyarsa, haka ƴan uwansa. So dole yanda muke gani a al'adance, misali sarakuna yanda suke magana, masana suka ce me yasa sarakuna in suka tashi ba sa magana kamar ruwan sama na zuba, kawai ratatatata ya ta surutu, in suka tashi suke karanta zancensu. Masana suka ce dalilin shi ne, masana harkar sarautun kasar Hausa suka ce dalili shi ne kawai karanta zancen kima ce a wajensa farko, kima ce a wajensu, sannan kuma za a samu karancin kuskure. Idan bakinka ya zamto kawai sarar, to akwai yiwuwar kai ta faɗan abubuwan da ba daidai ba. Kuma suna tattaunawa, suna nazarin me za su faɗa, ba don komai ba, saboda me? A matsayinsu na manya ga al'ummarsu, masu daraja ga al'ummarsu, to ba sa yi maganar da gobe za a zo ana kyamatarsu da cewa, ko ana kyararsu da cewa sun yi magana kaza. Don haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a wannan hadisin yake ambatan cewa, ma wannan gida na ƙarau ga mutanen da suka ciyar da abinci ne, da kuma mutanen da suka tausasa magana, sannan kuma suka yawaita azumi, suka bibiyi azumi, suna yawan azumi, sannan kuma suka yi haɗa sallama, sannan suka yi sallah da daddare alhalin mutane suna bacci. A ƙarshe dai hadisin ya ambata mana yin sallah da daddare, don haka tun daga sallar tarawih har izuwa tahajjudi da mukan tashi cikin dare, duka sun shiga ciki. Allah maɗaukakin sarki ya datar da mu. Bayan wannan, ya ku ƴan uwa masu albarka, ita sallar dare gabaki ɗayanta, kamar yadda muka ambata, ibada ce wacce take da asali tun daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Akwai masu tunanin cewa to ita wannan ibada daga yaushe ma aka fara ta, ko yaya, shin daga sahabbai ne ko ko manzon Allah ya yi? Don akwai a wannan lokacin akwai waɗanda za ka same su da sunan malinta, sukan ɗan yi tsaurin ido, ka ji sun ce sallar tarawihi ko tahajjudi bid'a ce. Ji mutum ya yi tsaurin ido kai tsaye ya ambaci wannan, wanda ko shakka babu sallar tahajjudi ko sallar tarawihi, ta samu asali daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine ya fara farawar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi ya sallaci mutane a ranar farko da mutanen da suka samu a cikin masallacin sa a rana ta biyu mutane suka karu da aka kai lokacin da mutane suka cika masallaci fal ya zanto suna ganin cewa a manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zai jagoranci wannan alkhairin kowa ya kamata ya bi ya samu lada tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bayan manzon Allah ya ga cewa mutane sun raja'a zuwa ga karbar wannan al'amari to shi kuma mai tausayi ne ga al'umma laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma 'anittum harisun alaikum bil mu'minina ra'ufur rahim manzon Allah sallallahu alaihi wasallam azizun alaihi ma anitum duk abin da zai sa ku cikin takura zai sa ku cikin damuwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan abin shi ma yana damun manzon Allah yana da girma a idon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta fuskar inda da yanda zai kawar da wannan abin kafin faruwar sa zai yi bakin kokari in kuma ya faru zai yi bakin kokari wajen ganin cewa ya kawar ma al'ummar sa da abin da zai takura musu dan haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ganin cewa tsoron kar ya ci gaba da jagorantar al'ummarsa wannan sallar dare har a zo a kai ga matakin da za a farlanta mu al'umma ƙarshe kuma su zo ba za su iya ba ya zanto Allah madaukakin sarki ya kama su da laifi wannan ne yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya dakata daga jagorantar al'umma sallar dare bayan wannan tafiya ta tafi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi wafati bayan wafatin sa sayyidina Abubakar radiyallahu an ya zamto khalifa ya shude khalifancin sa a lokacin sayyidina Umar radiyallahu an a lokacin ya lura da cewa mutane har wa yau dai suna zuwa masallaci su sallaci sallar dare sai dai mutane suna zuwa su sallar su a daidaiku kowa yakan yi sallar sashi kadai wasu kuma zaka ga mutum biyu sun hadu ɗaya na jagorantar ɗaya wasu kuma mutum uku duka a cikin masallaci kowa yana sallar sa daban-daban sayyidina Umar radiyallahu anhu lokacin da ya ga haka sai ya yi kokarin tattara mutane akan limami guda ɗaya wanda sayyidina Umar radiyallahu anhu ya yi kokarin tattara su akan ya sanya Ubayy ɗan Ka'ab radiyallahu anhu ɗaya daga cikin a ce sakatarorin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma masanin alqur'ani shi ma ya umarce sa da ya jagoranci mutane sallah ya hada su akan tsari ɗaya sa'annan a ƙarƙashin wannan aiki da sayyidina Umar yayi na tattara sahabbai akan limami ɗaya ya ambaci wata magana ganin yanda mutane suke sallah a masallaci haka sai abin ya burge shi sai yake ambatar cewa madalla da wannan bid'a abinda ya ambata na cewa madalla da wannan bid'a wannan aiki da suka ci gaba da yi bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan sayyidina Umar yazo ya hada su akan limami ɗaya wannan bid'a da ya ambata anan ba waccan bid'a wacce take a bar kiyama ba kwata kwata ma'anar ba abinda take dauka ba ke waɗanda suke cewa wannan sallar dare bid'a sannan sayyidina Umar radiyallahu anhu abinda ya kalla tunda shi ma faqihi ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya daina sallan nan da mutane tsoran kar a farlanta musu ba dan haka ba da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ci gaba da jagoranta al'umma to tunda dai yanzu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi wafati idan mutane suka dawo suka ci gaba da sallan nan magana farlanci dama wanda farlancin da sauke farlancin yake zuwa ta bangaren sa Allah madaukakin sarki ya karbe shi to yanzu babu sauran farlantawa ko kuma me halatawa ko haramtawa ya kare komai ya tabbata an riga an yi stamping akan tsari na shari'a dan haka sayyidina Umar radiyallahu an ya hada su akan limami daya wannan na daga cikin abin da zamu ambata a matsayin asali na wannan sallah wanda kuma insha Allah ta'ala a yanzu malam zai ci gaba da ambata mana abubuwan da suke na alkhairai game da wannan sallah ta tarawihi da tahajjudi gabaki ɗaya insha Allah.